cin kwara sun ji dum abanda mai yaci hinka abanda banda wanda kulu mai gare no mai 2019 no ina entronize mai yaci kwaitara mai yatra no
ifo kati fayanka kango mai gari da mai yaki gamara
mai yace wo manti an nasara da yanno kuma yace wo wangari yanno zame boran no kan gatunu koi han Nigeria yi koi bene yi koi hal mali hare ga wangu la kan idrawo banda yi bandai koi tarai mai 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 yace no yene shi mai garai mo annasarai kayan rano sintin ga mai garai
ifo kati chota mai yaki a wani mana
kan sai gana sai chota mai yaki burakan na sinji e mai yaki ne gana sai amma cincimo gana sai Abubakar Siddiq gana sai mai yaki Bero Ignace mo mayaci bon hamni gubze nono a hay vera 1730 hare bordaino kan agadirga wangu adira a koi zijora hare a yega ka ninga fami o mea mai malu dai kulkan gase zama wato borai gan ninga tamyan idira koi gorubang sam hare nan kan wangari berugo no kul borango no kan gininga koi gasi ine ya to sanda kwaro wita shi kin kan morgu koi ga gannodin wangu wodin inanwa ano yega tunodin kala ito do sukwara banda and bodon tunani mukoci zarmuko kangono te ingego akwara banda zarmuko ina bodon tunani mukoi minase kan aran wo jihadi zanno wat kul fitin garan banda adinga dagdo nim bisa anase to ingego bisa kwara banda din kwara waye yegi garnodin koine yega wongo te ana wongo dinwa borayanne kan ana banya yang da haifo yang ka ne mukono zarmuko shi go ngugo go bisano wanda dai na ganna kalaka ne o chota
mayaki margeno teg bisa ala ga to aranga
mayaki hinkano te mayaki bero banda ya fai gana se mayaki lipo rize fai gana se mayaki isa amma inda gama me a mai mai gari yanno
ifo ni ga chota baida
to lok to kan mayaki go wango ga nan go bore kul margu ine songo imadidigi bonko ni tare ne bonko tare o nge sibara to wadin banda kala irko chaka irka yega sheku Abubakar Sumi Fatta akanda alislam tare za banda mu alislam yanno amma kanda wani kin daino sino banda